Wani sabon shiri ne na noman rani na shinkafa da gwamnatin jihar Zamfara ta nufaci yankunan da ba su da madatsun ruwa a jihar, inda aka shata kadada kusan 2,200 a matsayin gwaji a yankin Gumi. An shata samar da bashin kayan aiki kamar ingantaccen iri da maganin kwari da takin zamani da riyojin burtsatse da kuma injinan ban ruwa, har ma da kudaden wasu ayyuka da adadinsu ya kai daga naira 180,000 zuwa 200,000 ga kowane manomi a kadada ɗaya. Gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ce wannan shirin marawa ne ga kokarin gwamnatin tarayya da bunƙasa sha'anin noma da wadata ƙasa da abinci.
Wannan shine ai mun yi alƙawarin Allah ya yarda zuwa shekara 2018 ko ƙarshen 2017 in Allah ya yarda magana kawo shinkafa daga waje za ta zama tarihi in Allah ya yarda. So dole ne zan cewa ba magana ce ta baki ba, magana ce ta aiki. Shi yasa kowace jiha ta tashi tsaye, kamar yadda kaga anan kowace jihohi su tashi tsaye ganin cewa an tabbatar da wannan cewa kuriri da gurin gwamnati tarayya ya cika na ganin cewa akalla muna iya ci da kanmu da abinci, musamman abin da aka yi bukata na shinkafa da abin da kama da
su. To kowane irin tasiri wannan shirin zai iya yi ga sha'anin aikin gona a jihar? Tambayar kenan da na yi wa wasu manoma da suka amfana da sabon shirin.
Sunana Muhammadu Lawal Gumi, ni manomin shinkafa ne na rani. Alhaƙiƙanin gaskiya ni ganin na gwamnati ta yi tunani kwarai, saboda mu gare mu ba ƙaramin cigaba mun ga samu ba, a baka injin, a baka taki, a baka magani, a baka shinkawa, maimakon canda sai mun yi ta wahala ka sai injin, in baka da injin ka ɗauko haya. Yanzu ga gwamnatin jihar Zamfara ta raba mu da wannan abu.
To sai dai wasu manoman sun koka akan tsadar wasu daga cikin kayayyakin da aka ba su bashi a cikin shirin.
Sunana Mansur Garbajan Juna Gumi. Irin gehen iri, gehen rijiya, wanda rijiyan nan gwamnati ta ba mu ita akan 15,000, wanda mu in mu da mu gina rijiyan nan da kanmu, kuma laborer mu su gina mana ita, suna gina mana ita 6,000, ta yi tsada ta kai mana 7,000. Iri ya yi mana tsada bisa ga muka sayi ne kasuwa, da tsada mu so shi 3,000, wani wuri ma Allah muna iya samu ne 2,500. Amma gashi mun gani ana yawo ga malaman gona na cewa 20,000, kuma haka yake rubuce 20,000.
Amma baka ganin cewa watakila wannan irin ingantacce iri ne ba irin wanda kuka saba sayi ba, kuma rijiyan ma yana yawa ba irin wanda laborerin ku za su iya gina ba ce?
Ai rijiyar ai laborerin nan namu da muka amfani da su, muna suna gina mana ta 6,000-7,000, suna koyo yanzu gwamnati ta zo ta janga da su ta wata hanya, sun ka zo sun ka gina mana dangare rijiyar iri, kuma shi na wannan mun kasan muna ta'ammali da shi ko dori.
Sabon shirin dai na gwaji ne da aka kaddamar da shi a yankin Gumi, wanda gwamnatin jihar ta ce dorewarsa da fadadarsa ya ta'allaka ga nasarar da aka samu a wannan kashin na farko. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga Gumi a Najeriya.